kwarya-kwaryan kasafin kudin na naira biliyan 242.4 ne, wanda a ciki za a ware kudaden da za a yi zaben shekara 2019 da su.
INEC total from 189,207,544,893
naira. A nan shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki ne ke ba da bayanin kasafin, inda ya ce hukumar zaɓe za ta samu naira biliyan 189 domin gudanar da zaɓe a shekara mai zuwa.
Office of National Security Advisor total amount 4,281,500,000
naira. Ya ce ofishin mai baiwa shugaban kasa shawara a harkar tsaro zai samu naira biliyan 4.2 domin inganta tsaro musamman a lokutan zaben.
DSS total amount 12,213,282,455
naira. Ita ma hukumar tsaro ta farin kaya DSS za ta samu naira biliyan 12.2.
NSCDC total amount 3,573,534,500 naira.
Hukumar ta kai ta 'yan banga wato civil defense su ma za a ba su naira biliyan 3.5.
Nigeria Police Force total amount 30,541,317,432 naira.
Hukumar 'yan sanda kuma naira biliyan 30.5, in ji shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki. A wannan kwarya-kwaryar kasafin za a taɓo ayyuka da dama, kamar yadda Sanata Kabiru Ibrahim Daya ya bayyana mani.
Wani abu da aka yi bayani ne fazon ya kama yana sa a gyara waɗansu abubuwa, misali kamar Mangila Project. Yana da muhimmanci hanyar shekaru wacce gwamnati ta kasa yi shekara zan 10-20 ina magana Bambila ne, amma Allah ya sa president bari yanzu ya kawo magana a hautan nan ta Bambila. So da ka duk wani haɗin kai za mu iya yi, za mu yi mu ga cewa abin da ake buƙata ya yiwu. Abubuwa ne da yawa kowa da ɓangaren kwamitinsa, amma dai muna fatan alheri kuma wani abu ci gaba ne a garinmu. Gwamnatin nan tana ekstra da tana ɓangaren hanyoyi. Budget ɗin waccan gwamnati biliyan 28 ma aka taɓa yi a 2014, muna cin wannan gwamnatin. Bayan President Buhari yanzu budget ɗinsa na hanyoyi kawai ya tashi tun daga 200 billion na 2016 kuma 2017 yana 300 billion 2018 yanzu is over almost 500 billion.
Shi ma Sanata Abu Ibrahim ya tsokace a kan kasafin.
Na tabbata ya ko za a muhawara kila su tun da sai an kai mu kwamitoci, tunda na ga ana ce police na son kaza, INEC za a ba su kaza da sauransu. To sai aka kai mu kwamitoci, ina ganin wannan ma ba za a yi shi ba kila sai mun dawo hutu.
Shugaba Buhari ya ba da shawarar yin amfani da wannan kwaje-kwajen kasafin domin a gyara gidi da za a samu a kasafin kuɗin bana, saboda a ci gaba da yin sabbin ayyuka. Sannan in an samu ragowa za a sa su a kasafin kuɗin shekara 2019. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.